sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 29 ga watan Mayu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Gabjejan kamfanin kera kayan sadarwar nan na kasar China mai suna Huawei ya nemi wata kotun Amurka da ta zartar da hukunci cewa ta hana wa gwamnati siye ko amfani da kayan kamfanin da haramtacciyar doka ce. Mai bada shawara kan harkokin tsaron Amurka John Bolton ya ce yana da tabbacin cewa Iran ce ta kai hari kan wasu tankokin man fetur da ke gabar gamayyar tekun daular Larabawa. Sannan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi sojojin Myanmar da aikata laifukan yaƙi da taƙasa da cin zarafi.
To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau Laraba ne aka rantsar da shugaba Muhammadu Buhari wani sabon wa'adin shugabancin a Najeriya. Yadda aka gudanar da rantsuwar shugaban kasar kenan a birnin tarayya Abuja, haka zalika muna dauke da rahoto akan yadda aka rantsar da gwamnoni a jihohin Adamawa da Taraba a arewa maso gabashin Najeriya. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adle Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Gabjejan kamfanin kera kayan sadarwar nan na kasar China mai suna Huawei ya nemi wata kotun Amurka da ta zartar da hukunci cewa wata sabuwar doka da aka kafa ta hanawa ma'aikatan gwamnati da 'yan kwangilar gwamnati da cibiyar da ke karɓar kuɗaɗen tallafi daga gwamnati saye ko amfani da kayan kamfanin haramtacciyar doka ce. A yau Talata ne lauyoyin kamfanin suka shigar da ƙara, suna cewa suna neman da a soke wannan doka, inda suka ce dokar ta Majalisar Dokokin Amurka ta kafa kamar yankewa kamfanin hukunci ne ba tare da an yi mishi shari'a ba. Su dai 'yan Majalisar Dokokin na Amurka sun cusa wannan tanadin ne a cikin kasafin kundin bara a matsayin martaninsu ga alakar da suke gani akwai tsakanin kamfanin na Huawei da kasar China, da kuma damuwarsu akan tasirin harkokin tsaro a cikin dangantakar da ke tsakanin kamfanin da ita gwamnatin ta China. A yau Laraba, mai bada shawara kan harkokin tsaron Amurka John Bolton ya ce yana da tabbacin Iran ce ta kai hari akan karin da aka kai a farkon wannan watan akan wasu tankokin man fetur da ke gabar tekun gamayyar daular Larabawa. Sai dai kuma da yake jawabi ga manema labarai yayin ziyarar da ya kai Abu Dhabi, saboda abin da ya kira tattaunawa akan muhimman batutuwa masu alaka da tsaro a yankin. Bolton bai bayar da hujjoji ba, amma ya kare zargin nasa akan Iran, inda ya ce an harba nakiya mai fashewa akan wasu tankokin man fetur. Iran ta yi watsi da zargin da ake mata na cewa ita ta kai wannan hari. Kuma a yau Laraba, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje Abbas Mousavi ya ce Iran ba za ta amince da zargin Bolton akan kasarta ba. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi sojojin Myanmar da aikata laifukan yaƙi da ta'asa da cin zarafi a jihar Rakhine da ke arewa maso yammacin ƙasar, inda rundunar sojan ta fatattaki al'ummar musulmin Rohingya a ƙasa da shekaru biyu da suka wuce. Sojojin sun tura dubban dakaru zuwa Rakhine don yaƙi da ƙungiyar 'yan tawaye ta Arakan, wanda ke neman ƙarin 'yanci ga 'yan mabiya addinin Buddha na jihar. A cikin wani rahoto da aka wallafa a yau Laraba, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ɗin ta jera abin da ta kira manyan laifukan yaƙi masu yawa da sojojin Myanmar suka aikata, ciki har da kisan gilla da kuma kama mutane ba bisa ƙa'ida ba, da azabtar da su da kuma ɓatar da su. Daraktan yankin na ƙungiyar na Amnesty na shiyar gabas da kudu maso gabashin Asiya, wato Nicholas Bakulin, ya ce ayyukan da sojojin suka yi a jihar Rakhine sun nuna rashin imani da rashin adalci daga sojojin zuwa ga fararen hula. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sa ido na ƙasashen duniya da na cikin gida sun yi Allah wadai da kama wani ɗan jarida ɗan ƙasar Pakistan, saboda ya bayar da rahoto game da zanga-zangar 'yan gwagwarmaya da aka ce suna da alaƙa da wata ƙungiya mai kare haƙƙoƙin ƙabilun Pashtun na ƙasar. Gohar Wazir, wanda ke aiki a wani gidan talabijin mai zaman kansa wanda ake kira Khyber News, sannan yana da manhajar tashar YouTube nasa na kansa, jami'an tsaro sun kama shi ne tare da wasu mutane 21 a farkon wannan makon a kan zarginsu da neman tada hankalin jama'a. Cibiyar kare haƙƙin 'yan jaridu da ke nan Amurka, wato CPJ a taƙaice, ta yi gargaɗin cewa hana 'yan jaridu gudanar da ayyukansu na watsa labarai zai iya aibi ga tsarin mulkin demokuraɗiyya a Pakistan. A don haka, cibiyar ta buƙaci da a hanzarta sakin ɗan jaridan cikin gaggawa. A jiya Talata ne guguwa mai ƙarfi ta lalata gidaje da kakkarya bishiyoyi da layukan wutar lantarki a jihar Kansas da ke nan Amurka, a cikin ɓarnar baya-bayan nan da yanayi mai tsanani ya yi a sassa daban-daban na yankin na tsakiyar ƙasar ta Amurka tun daga makon da ya gabata zuwa yanzu. Ita dai wannan guguwa mai ƙarfi da aka fuskanta a yammacin jihar Kansas ta raunata aƙalla mutane 12, yayin da ruwa mai tsanani ya tilasta hukumomi fitowa suna gargaɗin mutane su mai da hankali a jihohi da dama daga can Kansas har zuwa jihar New York. A jiya Talata, mazauna jihohin Ohio da Indiana suka fara gyara ɓarnar da iska da guguwa mai ƙarfi suka yi musu, wacce ta haɗa da mutuwar mutum aƙalla ɗaya da kuma raunata mutane fiye da 130 da lalata gidajensu da makarantunsu da kasuwancinsu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba ne, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi rantsuwar shugabanci wa'adi na biyu a wani ƙwarya-ƙwaryen taro da aka yi a birnin Tarayya Abuja. Sai dai ba a ga gilmin yawancin tsofaffin shugabannin Najeriya a wurin taron ba. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sha rantsuwar ci gaba da mulki a wa'adi na biyu zuwa Mayun 2023 a wani ƙwarya-ƙwaryen taro da muƙarrabansa suka halarta. Ba aga faretin soja ba wani jawabi da shugaban ko wani gabatar a taron da jami'an tsaro suka kusan fin farar hula yawa. Tsohon gwamnan Zamfara Mahmudu Aliyu Shinkafi na kan gaba a rantsuwar.
Muna sarar insha Allah wannan shiga ta biyu za mu ga abubuwa na alherai daga wannan shugaba namu saboda kasar ta samu lafiya kuma tattalin arziki na gyaruwa abinda ake so kenan kuma ana samun kwanci hankali a sassan da ake dan samun fitilu irin na jihar ta Zamfara to muna sarar insha Allah abubuwa da su kyau.
Isa Mu'azu Darma da tafarkin Bauchi Kabiru Dairu na daga jami'an kamfen din shugaban suna masu kwarin gwiwar samun sabon sauyi.
Dole sai da makama wadanda za su yi mahadan ayyukan nan Allah ta'ala ya hada shi da wa'anda za su yi aikin tare kuma ya zama suna da can siyi din kamar yanda yake. Zai yi kokari ne ya iyaka iyawa shi wurin zabo mutanen da za su kama masa su yi wannan aiki dan a ciye da kasan nan gaba kuma a ƙara samun nasarar da ake so a samu ko matsalolin da ake fuskanta Allah ta'ala duk ya sa su kama a yi maganin su.
Wannan abu da ake kira next level wato mataki na gaba za a samu sabbin tsare-tsare na ci gaba musamman ma a jihohin mu na arewa kuma yadda aka yi jihohin kudu kuma an yi haka ne domin a fara da kudu kuma a wannan karo na biyu za a ci gaba ta arewa.
Sunana Honorable Muhammad Launa Lado National Chairman na Accord Party. Wajen appointment na da ministoci muna kira ya tsaya ya duba ya dauki yan siyasa. Shi dan siyasa shine ke zuwa ya dauko alƙawura wurin al'umma saboda haka duk lokacin zai koma gare su zai dinga tunanin cewa akwai nauyi akan sanin alƙawurin da ya dauka.
Sunana Abubakar Abdullahi Sokoto babban sakataren jam'iyyar Unity Party of Nigeria. Abin da kawai nake so in yi tsokaci da shi ga mutanen Nigeria domin kada su yi mamakin cewa wai ba a ga tsohon shugabannin ƙasa a wannan wurin ba, ba a ga Obasanjo ya zo ba, ba a ga Abdulsalam ya zo ba, ba a ga Babangida ya zo ba, ba a ga Goodluck Jonathan sun zo ba. Ko da ma ana ta kokarin ana ta rade radin cewa sun yi iyaka kokarin su domin su hana wannan ban Allah ya zama shugaban ƙasa. To wannan abun ta zama nuniya cewa ba su ji daɗin abin da ɗan Nigeria suka yi ba.
Yanzu dai za a jira ga waɗanda shugaban zai nada matsayin yan majalisar zartarwa da tini wasu masu sharhi ke hasashen shugaban ka iya dawo da wasu daga tsoffin ministocinsa musamman ma dan la'akari da yadda bai garan bawul ko sau ɗaya ba a wa'adinsa na farko. Lasura da Malika Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Amshin waka ta in ka ji hujjar bari in buɗe maka ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Kamar sauran jihohin Najeriya, a jihohin Adamawa da Taraba an rantsar da sabuwar gwamnati a cikin kwanciyar hankali, inda a jihar Adamawa aka samu sabuwar gwamnati ta jam'iyyar PDP, a Taraba kuwa tazarci aka yi. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Present the Constitution of the Federal Republic of Nigeria.
Cikin tsauraran matakan tsaro ne aka gudanar da bikin Ayola, inda tsohuwar gwamnatin APC ta Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibril ta mika ragamar mulkin jihar ga sabuwar gwamnatin PDP ta Ahmadu Umaru Fintiri. A jawabinsa na bankwana, tsohon gwamnan jihar Bindo Jibrila, wanda mataimakinsa Martin Babale ya wakilce shi, ya ce za su mika wannan mulki ne a daidai lokacin da al'umman jihar Adamawa suka fara ɗanɗana gardin mulkinsu. Saboda haka ya fatan sabuwar gwamnati za ta ɗora daga inda ma suka tsaya.
I improve on the policies in order to meet the increasing cost of governance. Government is a continuous process. Despite the economic predicament.
Da yake jawabi bayan an rantsar da shi, Ahmadu Umaru Fintiri ya ko bayyana wasu kudurorin gwamnatinsa 11 da yake so ya cimmawa, kudurorin da suka haɗa haƙƙin ma'aikata da kuma inganta tsaro, inda nan take ya ɗibarwa 'yan jagalen nan da aka fi sani da 'yan shila da ke addaba al'ummar gari wa'adi makonni biyu da su tuba ko kuma su gamu da fushin sabuwar gwamnatin jihar.
Security of lands and property shall be the primary responsibility of my government, while the rights of citizens, justice, merit, competence and diligence shall prevail. Let me sound a note of warning to the local core group currently terrorizing our neighborhood, not to test our resolve, but to shift up Sheila group of 2 weeks from today. To reform and embrace civility
To ko menene fata al'umman jihar a yanzu? Wannan mako ita ce tambayar da ne wasu da suka zo bikin rantsar da sabuwar gwamnatin Adamawa.
Ko yanzu aka masu sauraro ina tare da wasu mata da suka zo wannan taro. A mama ya suna?
Suna
Aja Aisha. Ya na ga farin ciki a fuskanki?
Insha Allah ba abun da ya kai farin ciki kamar na yau.
Kamar me kike nufi da wannan farin ciki?
Da wannan farin ciki fitina ya samu gwamna.
Me kuke so a cikin tare ga yankin da yake yankin da aka yi matsala da tashi tashi hankula ne kuke so sabon gwamna yi?
Abun da muke so sabon gwamna yi shine yaddawar mana martaba mu a garin mu. Mutanen mu su koma gida su zauna lafiya kamar na da. Sabon gwamnati magana ci gaba shine ya dauki youth da mata ya yi tafiya da su.
Abdul Jalal Barkindo, Fresh Air. Allah ya ba mu sabon shugaba mai alfarma, mai alheri, mai farin zuciya, mai kuma ilimi, wanda insha Allah zai tabbatar mana da kyakkyawan mulki.
Me kuke so sabon gwamnati ta mai da hankali?
Tsaro da lafiya da ilimi shine muhimmin bayan abinci. Dole ne tsaro. Yanzu kaga yadda kasan mu ta zama ba tsaro. To tsaron nan shine mafi alheri, shine kuma number 1. Number 2 kuma ma'aikata a kula da haƙƙinsu, a kula da lafiyarsu. Yan makaranta a tabbata an ba su ilimi, kyakkyawan ilimi.
Kamar Adama a makwabciyar ta jihar Taraba, an ko gudanar da irin wannan bikin cikin tsanaki ba tare da tashin hankali ba. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Kamar kuke gani, muna da sabuwar bakwar ta kama na ziyara daga ƙasar Scotland a nan sashen Hausa na murya Amurka. Bari mu bar bakwar ta mu ta gabatar da kanta.
Sunana Jamila Garba Audu, ina karatu ne a Glasgow. Glasgow Caledonian University in a PhD Credit Risk Management a United Kingdom.
To Jamila, menene credit? Zaki fassara mishi da Hausa? Kamar lamarin bada bashi ne?
Eh, lamarin bada bashi ne yanda yanda mutane za su gyara takardun su iya samun bashi daga bankuna su yi harkar rayuwa ko kasuwanci ko ma me suke so a rayuwa za su iya samun shi, banki na tallaba musu.
To Jamila, ba ni albarkacin bakin ki, daga ina ki fito a Najeriya kuma yarau ki ta kasance tun kina karama, haƙƙi boko, haƙƙi aiki, kuma haƙƙi samu kanki a ƙasar Turai?
Okay, ni dai asali na yar Gombe ce. An haife ni a Zaria 1982. Kaduna na tashi duk karatu na primary school, secondary school, university na je na ABU Zaria, na karanta accounting a wurin. Na yi masters ina a nan ABU Zaria. Na yi aiki da First Bank, na shekara tara a First Bank, sannan na yi decided in shiga lecturing a Kaduna State University. So daga nan ne na samu opportunity zuwa UK in ƙara karatu.
Kina a takaice dai, ina da babban malama gaba gare ni, kin bada karatu a jami'a?
Eh, ina bada ma karatu a jami'a ko a nan UK din.
A nan UK miki ke karanta? Miki wani karatu ke bada a UK?
Ina koyar da corporate finance, ina koyar da bank management in global context, ina koyar da personal and mortgage lending theory and practice. Sannan ina ma master students irin lab sessions a kan Atrix, wani software model ne da aiki da shi a industries daban-daban, ko project management, ko financial risks, ko business, bank operational risks da sauransu.
Akwai zance, akwai 'yan ƙasashen 'yan arewa, 'yan Nijar, Najeriya, kamar ta da wannan jami'in da ke karanta da can Turai?
eh sosai kuwa sosai saboda kan in zo Turai ai ina karantarwa a Kaduna State University kuma akwai dalibai da yawa da suke da interest a wannan bangaren rayuwa saboda duk abin da zakai kana bukatun kuɗi kuma yana da kyau ka san yanda zakai amfani da kuɗi ka tafiyar da rayuwar ka gaba daya sai kaga abubuwa sun tafi da kyau sannan a Nigeria ina koyar da entrepreneurship inda muke koyar ma yara yanda za su koyi sana'o'i kala-kala ba sai lallai sun dogara ga samun aikin gwamnati ba dan zaka ga yara sun gama karatu sun je jami'an amma ba sa samun daman aiki da gwamnati so in that situation zaka iya samun especially mata da yara suna so su ga sun taimaka ma mazajen su sun taimaka ma ƴaƴan su amma ba sa samun nan daman so zaka ga cewa true entrepreneurship akwai abubuwa da yawa da za su iya ko daga cikin gidansu ne da zai sa su iya taimaka ma
al'umma
gaba daya haka
to yake ga tattalin arzikin kasashen Turai ganinki kananan kamfanoni su ne ke taimaka ma wannan kasashen ci gaba
kwarai da gaske abin na da ban sha'awa saboda sanda na yi aiki a banki for a very long time akwai sanda nake bangaren da suke bada bashi har na bar banki ma tun ga na bar banki as a branch manager akwai ba a Nigeria ba a
Ba a tallafa ma
kananan kamfanoni nan da suke so da suke tasowa sannan yawanci startup business zaka ga ba sa ma samun loans from banks total in ba ka yana da experience in
baka da abu nake nuna kana da
kwarewa kuma dole za a fara da gwani amma zaka ga kasashen Turai nan suna tallaba ma yara tun daga makaranta za a ce musu su kawo ideas din da suke da na kasuwanci da suke so su yi ko wani abu da suka kikiro abin da suke gani zai samu karbuwa a al'umma sai kaga tun daga lokacin an fara koya musu su kansu sun san cewa ga abin da suke so su yi kuma gwamnati ko a bankokin nan suna ba su
bashi
suna ba su tallafi to suna ba su tallafi sai kaga cewa sun actualizing kamar zan bada misali akwai wata yarinya da babanta tun tana yarinya Baturiya ce tun tana yarinya
a can UK
a UK babanta yana aikin su aikin gyaran gida aikin carpenter aikin penti to ko yaushe gwiwan shi na ƙasa har ta zo ta kikiro abin da za ta iya sa masu aiki ire-iren ayyukan na za su iya sa a gwiwan su saboda kasan ya rinka shigan su kar su rinka samun ciwon gwiwa saboda yanda suke aiki a ƙasa da sauransu da kan hawa bango da sauransu kuma banki suka bata tallafi yanzu ta samu karbuwa kasashe daban-daban to zaka ga cewa a Nigeria irin wannan yana wuya
musamman ma Africa zan cewa
Africa yawa Africa gaba daya generally it's really difficult for you to get any backup for startup businesses da sauransu
Jamila Garba Abdu kenan yar asalin kasar Nigeria wadda ke yanzu haka zamne a Burtaniya. Mun gode kwarai da bamu damar tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu himma ba ta gwagwanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin Washington DC. Ni Abdul Aziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Madalla a gaida Abdul Aziz Adili Toro. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Assalamu alaikum muri Amurka dan Allah ku bani dama na miƙa sakon fatan samun nasara shiga mataki na gaba ga shugaba Muhammadu Buhari Allah ya bashi damar cika alƙawarin da ya dauka wa talakawa sako daga Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa sai sakon Adamu Habu Umar Yanga karamar hukumar Taura a jihar Jigawa wanda ce assalamu alaikum VOA a yau ku ba mu dama mu taya shugaban kasar Najeriya Malam Muhammadu Buhari munna shirin rantsuwar kama aiki a karo na biyu da fatan mu al'umman Najeriya mun shiga next level da kafar dama amin salam VOA Hausa tabbas shugaba Buhari har yanzu akwai kalubale a gaban sa ganin yadda matsaloli suka addabi Najeriya kamar matsalar tsaro matsalar ilimi matsalar ruwa matsalar wutar lantarki da sauransu musamman ma arewa maso gabacin Najeriya duk da cewa mu al'ummar arewa sak muka yi sai dai shugaba Buhari shi yayi mana cik salam VOA Hausa muna ta shugaba Muhammadu Buhari tare da gwamnoni 29 munna yin rantsuwar kaban mulki a yau Laraba Allah ya taya su riko sannan muna fatan za su kwatanta yin gaskiya da adalci a cikin mulkin nasu amin sai kuma sakon Abubakar Kawo Gigir daga jihar Yobe wanda yake muna taya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari muna sake shan rantsuwar kama aiki bayan nasarar lashe zaben 2019 da yayi. Muna fatan shugaba Buhari zai ƙara damar yaki da matsalar tsaro da kuma samarwa matasa aiki a wannan wa'adi na biyu.
To madalla yanzu kuma ga nasihar azumin Ramadan.
Garko ni dai Muhammadu Rabi'u na rai dan mai sali a birnin Kwanni. Wata Ramadana wato azumi ne wanda Ubangiji tabaraka ta'ala ya wajabta ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shiyar shi da al'umma tai tun daga hijirar shi da taso daga Makka zuwa Madina bayan shekara biyu. Allah sabaka mai bayanin azumi ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna. Ya ku masu imani haqiqa an wajabta muku azumin wata Ramadan da shekara kwana 30 ko 31 ba. Saboda haka duk inda musulmi shiga duniya in dai ya ji fadakarwa manzo Allah ya ji zawo manzo Allah ga duniya to azumin wata Ramadan ya hawo wajibi ya zan wajibi akan ne farilla ne yisa rukuni ne a cikin musulunci wanda in mutum ba a sami shi yayin sabata ta takaice ba da shi ba cikin taimanzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan azumin ana buƙatar a yi da inda an ga ce an ga wata kai ka gani ko ganin ma an kai garin ku an gane ko ku ƙasa ku an ka gane shi to shikenan sai dai gaba ɗaya sai kai niyya wannan na azumin wata Ramadan kwana 30 ko 31 babu shikenan wannan niyyar ta biya buƙata ga duk sauran kwanaki in dai ba wani sharɗi ya zaka gitta ba wanda ka ci azumin daga baya in za kuma sai ka sa wata niyya. Saboda haka wannan azumin abu ne wanda ake buƙatar musulmi shi yasa wajibi ne akan shi shi kuma akwai falala wanda duk ibada da ka sani kowace ibada ta Allah ce amma babu ibada da an ka samu da Allah ya kira sunan ta ce shi azumi na wani azumi kadai ne aka samu kana haji ibada ce ta Allah haka nan zakka haka nan sallah amma azumi ne kadai aka samu Ubangiji tabaraka ta'ala ya ce as-sawmu li yu an ajazabi azumi na wani ni ne ke ba lada akan sa. Malan suka ce ta me yasa Allah kama suna azumi karara yace nashi ne kun shi ke bar saka muku akai ne suka ce abin da yasa kowace ibada ana magumki ita banda azumi sujjada ana duka magumki haka sadaka haka wani dawafi ake kewaya shi an banda azumi shi in ka yi azumi Allah ne an kai mashi. Saboda shi azumi babu rai cikin sa babu sum ado wanda ke azumi yana yi ne don Allah khalis sallallahu alaihi bai don ajiya ba ko don a gani ko da a fadi. Saboda shi haka azumi shi ke haka Allah tsara shi ana buƙatar aisha inda an ga cewa alfijiri ya keto za a hadu rana aqul qawli hadha wa astaghfiru li lakum khairul kalama qala dalla assalamu alaikum.
Kuma da lakafa mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Gabjejen kamfanin kera kayan sadarwar nan na kasar China mai suna Huawei ya nemi wata kotun Amurka da ta zartar da hukunci cewa wata sabuwar doka da aka kafa ta hana wa ma'aikatan gwamnati da 'yan kwangilar gwamnati da cibiyoyin da ke karɓar kuɗaɗen tallafi daga gwamnati saye ko amfani da kayan kamfanin haramtacciyar doka ce. A yau Laraba mai ba da shawara kan harkokin tsaron Amurka John Bolton ya ce yana da tabbacin Iran ce ta kai hari da aka yi a farkon wannan wata akan wasu tankokin man fetur da ke gabar tekun gamayyar daular Larabawa. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi sojojin Myanmar da aikata laifukan yaƙi da ta'asa da cin zarafi a jihar Rakhine da ke arewa maso yammacin ƙasar, inda rundunar soja ta fatattaki al'ummar musulmin Rohingya a ƙasa da shekaru biyu da suka wuce. Masu sa ido na ƙasashen duniya na cikin gida da na cikin gida sun yi Allah wadai da kama wani ɗan jarida ɗan ƙasar Pakistan saboda ya bayar da rahoto game da zanga-zangar 'yan gwagwarmaya da aka ce suna da alaƙa da wata ƙungiya mai kare haƙƙoƙin ƙabilun Fatush na ƙasar.
Jama sauraro, a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A shirin mu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyin ku akan sake rantsar da shugaba Muhammadu Buhari da aka yi sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da engineer Mumisha, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.